الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiyata tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 14 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma na 26 ga watan 2 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba da yi idan da tamboyi suna iya gabata na'am kamar wani irin wasa wai kamar wasa da akan yi tsakanin kabila da wata kabila kamar irin wasanni da ake to shi asali dai irin wannan wasa ana kiran shi al-miza kamar zulaya ita zulaya halakci sai dai ba a buƙatar ta yawa kuma duk abin da za a faɗa kuma ya zamanto gaskiya ne gane ko ya zamanto gaskiya ne kuma babu wani nau'i na cin mutunci da kaskanci a karkashin ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zulayi wata tsohuwa wani lokaci manzo Allah yake ce mata ai tsohuwa ba ta shiga aljanna tai ta rusa kuka tai ta rusa kuka maza Allah ya ce kwantar da hankalinki abinda nake nufi ba kya shiga tsohuwa ba ta shiga aljanna a sifarta ta dattijuwa sai an maida ta yarinya budurwa wadda take matashiya kaga ya zulaye ta to amma abinda ya faɗa gaskiya ne tsohuwa ba ta shiga aljanna kenan a sifarta ta dattijuwa haka wani daga cikin sahabbai wanda kar mu manta hadisin ya gabata wanda yana da dan raunin hankali manzo Allah yake ce masa zo in dora ka akan dan taguwa sai ya ce ya rasulullahi yo ina ni ina din me zan yi da dan taguwa ya za a dan taguwa ya dauke manzo Allah yake to ai shi amala ba komai ba take aihuwar shi ai ba ce taguwa komin girman shi ai dan taguwa ne kaga anan da manzo Allah ya ce masa zo in dora ka akan dan taguwa shi abin da hankalin shi ya bashi dan taguwa wanda yake dan gari yace ya za a yi dan taguwa ya dauke me zan yi da shi manzo Allah yake ce masa to ai amali ba kowa ke aihuwar shi ba face taguwa to dan haka lalle halaka ne zulaya amma kar ta yi yawa kuma ya zamanto gaskiya ne abin da za a faɗa kuma kar ya zamanto akwai abu wanda yake na kaskanci da cin mutunci a cikin shi Na'am.
Kamar mace ta sa yambo na miji a
kai. Kamar ni?
Yambo lalle yambo.
Wai namiji ya sa yambo. Baya halatta haramu ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana umarni game da rina kurkura. A hadisi sahihi yake cewa ku saba ma Yahudu da ƴan mushan ku rina kurkura kuma manzon Allah ya ce domin su ba sa rina kurkura. Manzon Allah kuma ya yi umarni a wani hadisi ya ce ku rina kurkura ya ce amma ku nisanci baki. Ku nisanci baki. Haka a ranar da aka ci Makka da yaki an zo da mahaifin Abu Bakar, Allah ya kara masa yadda, shi ne Usman ibn Abi Quhafa. Aka zo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kan shi ya yi fari fat. Manzon Allah sai ya ce ku rina ma wannan tsohon hurhurarsa, amma manzon Allah ya ce ku nisanci baki, saboda tsabar kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake girmama manya. Manzon Allah ya ce yaya za a yi ku zo da wannan dattijo, ai da kun bar shi ni ya kamata a ce nayi. Manzon Allah ya ce ku rufa wannan, ku rina masa hurhura amma ku nisanci baki. To dan haka wannan hadisi yana tabbatar da wato rina hurhura da bakin gashi, wannan da bakin launi haramun ne. Kuma ko ba hurhura bace ba, bayya halatta namiji ya sanya baki, kai hatta da mata bakin. Wasu malamai sun tafi akan cewa tunda lafazi ne gamamme, manzon Allah ya ce a nisanci baki, to suka ce ko da mace ce ce bayya halatta ta sa, tare da cewa wasu sun ce in kamar misali ba algushi bane ba, tadlisi shine wato koye hurhura, to wannan ba laifi bane ba, tana iya domin wannan amfani da launi wanda yake baki domin gashi ya kare kyau. To amma dai nisantar shi ne ya fi dacewa, saboda lafazi ne gamamme, manzon Allah ya ce a rina amma a nisanci baki. To amma yau za ka samu galibi a wurin waɗanda suke masu aski, sai ka ji mutum ya zo in an mai aski sai ya ce wai a sanya masa yambo, wani gun bai ce ba ma a sa, wasu kawai suke sa masa. Wannan haramun ne. Ita hurhura ado ce ga mumini, hadisi ne sahihi, kuma haske ce ga mumini a ranar kiyama, haske ce ga mumini a ranar kiyama. Na'am. To in za a bude taro, ladabin bude taro ba wani cewa ba ake ayi kaza ayi kaza ayi kaza na addu'a. Abin da yake sunna, in za a bude taro shugaban zama sai yayi khutbatul haja, shine innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, har izuwa karshe. Sannan kuma in an gama taro a rufe wannan taro da kafaratul majlis, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. To wannan shine abin da yake ladabi na duk wani taro, duk wani zama da za a yi wanda yake mai muhimmanci ga musulmi. Amma na cewa a zo a yi addu'a wannan ya ce ayi kaza ayi kaza, wannan duka sabanin sunna ne, babu wani dalili akan haka. Khutbatul haja ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu'minai. In har shi shugaban zaman bai iya ba, to sai a samu wani daga cikin jama'a ya bude taron da ita. In an ya gama shi kuma shugaban taro kenan sai ya dau bayani. Na'am. To kuma ka ce wai riya tana iya shiga aiki na ibada ba tare da mutum ya yi niyyar riyar ba? Ai maganar ba tare da ya yi niyyar ba shi ne maganar. Ai abu a ce mutum ba tare da niyya ba, duk abin da za ka yi dan adam kana da niyya. In ma niyya ta zama mai kyau ko ta zama mara kyau, ba yanda za a yi kai wani abu babu ne. shi anan abinda muke so mu gane in kana ibada idan wani ya ganka zuciyarka in ta raya maka burge shi to abin da ya kamata ka huzgota daga wannan neman burgewa da gwanin cewa ka dawo da ita kan layi wannan ibada ta ka kaseta ta zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jihadi wasiya kuma mun tsaya ƙarshen babi na 186 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya raba ganima ta yaki fi ghazwihi wato a fagen daga wa safarihi ko a cikin bulaguran kafin a zo gida aka raba ganima akan hanya ko a can inda aka gama yaki menene hukuncin haka wanda kar mu manta bayani ya gabata wannan babi da malam ya kulla wato raddi ne ga malaman Ahnaf sune malaman Kufa wanda su sun tafi akan cewa ita ganima ba a raba ta wato a garin da wato aka ci da yaki ba a raba ta a can suka ce domin kasancewar shi mulki mallakar abu baya cika sai idan mutum yayi rinjaye rinjaye ko suka ce baya kasancewa sai in an kwaso ta an zo da ita gari wanda yake na musulunci sannan ta riga ta zama ganima to amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa raban ganima ta yaki wannan na komawa zuwa nazari da tunani na shi shugaba da iya ijtihadin sa in ya ga raba ta a can shi yafi dacewa to a raba ba laifi bane in ya ga a jinkirta sai an fito an kamo hanya ba laifi bane in ya ga cewa sai an dawo gida sannan a raba duk ɗaya ne domin kasancewar duk abin da ya fita daga cikin hannun wani ya zo hannunka to wannan shi kenan ya riga ya zama mallakar ka misali a jihadi kenan abinda aka kwace daga hannun makiya ya zo hannun musulmi shi kenan ya riga ya zama mallakarsa ko da ba a zo gida ba da shi garin musulmi to shi ne a nan shi ne su jumhurin malamai suka yi misali suka ce yanzu misali bawa ne na kafiri aka ribato a fagen daga bayan an ribace wannan bawa shi kafirin sai ya ce ya yantar da bawan shi shin bawan ya yantu bai yantu ba tunda ya riga ya zo hannun jama'a ta musulmi a matsayin ganima aka kwace dukiyar daga hannun shi kafirin da aka yake su sai kafirin ya ce nayi sadaka da dukiyata kaga ai bata yi ba ko ya ce na ba wani bata yi ba tunda an riga an wawuce ya zama ganima kenan tunda dukiyar ta riga ta zo hannun jama'a ta mu'minai to ta riga ta zama ganima in ma su raba a can ko akan hanya ko kuma sai an dawo gida wannan kuma ita ce faɗa mai rinjaye shine a nan malam ya zo mana da dalilan da suke tabbatar da haka shine hadisin Rafi ibn Khadij Allah ya kara masa yadda yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi zil hudaifa wato anan zil hudaifa fa asabna ganaman wa ibla wato muka samu kananan kankanan dabobi da garke na ragumma fa'adala asharatan min al-ghanami bi ba'ir manzon Allah ya ringa daidaita wato tinkiya goma ko akuya goma a madadin ragumi daya idan aka ba wannan ragumi wannan in kankanan dabobi za a bashi to dabba goma za a bashi tinkiya goma ko akuya goma wannan raban ganima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi a nan Zulhulaifa manzon Allah ya raba tsakanin Zulhulaifa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu ce da Madina ta da tafiyar mil 12 ce wannan Zulhulaifa yau tana tsaki tsakin birnin Madina to kaga a nan a can kan hanya manzon Allah ya raba ganimar ba tare da an yi su gida Madina tun a can manzon Allah ya raba. Sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baba, hadisin Qatada ibn Di'ama As-Sadusi Al-Basri. Allah ya ji kansa yake cewa lalle Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, ya ban labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam i'tamara min al-ji'rana haythu qasama ganaima kunai. Manzon Allah yayi umra daga nan ji'rana, yayin da ya raba ganima ta yakin Hunay. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama yakin Hunay, da ya zo a nan ji'rana, manzon Allah ya yada zango a nan, ya raba duk abin da aka samu na ganima a cikin dare. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya labtu ya zo Makka ya yi umra, sannan ya koma. Ita ma wannan ganima manzon Allah bai bari ba har aka iso gida Madina akan hanya manzon Allah ya raba ta. Don haka ba laifi bane raba ganima a fagen daga ko akan hanya ko an dawo gida. Wannan yana komawa ne izuwa wato nazarin shi shugaba da iya ijtihadin shi ya ga menene yafi maslaha. Zamu tashi babi na gaba. Ala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. وقال ابن نمير هو عبد الله ابن نمير الحمداني الكوفي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمر العمري عن نافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع أن عبد لابن عمر رضي الله عنهما أبقى فلهك بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده على عبد الله وأن فرس لابن عمر عار فلهك بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله قال أبو عبد الله يعني محمد بن إسماعيل عار مشتق من العير وهو حمار وحش أي هرب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر فأخذه العدو فلما هزم العدو رد خالد فرسه. مالم الله يجي كنسنا فتاة wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idza ghanimal mushrikuna malal muslim, idan mushrikai suka ribace dukiyar muslimi, thumma wajadahul muslim, bayan wani lokaci muslimin sai ya samu ainihin dukiyar tashi wanda mushrikai suka ribace, shin shi yafi dacewa ya karbi dukiyarsa ko kuma kwatsa ta za a yi a cikin ganima? Musulmi ne yake da dukiya, kafirai suka kawo farmaki suka kwashe wannan dukiya ta musulmi suka tafi da ita, musulmi suka kai farmaki suka fatattake su suka kwato duk abinda su waɗannan mushrikai suka kwashe na dukiyar musulmi, sai kaga ainihin dukiyarka da suka kwashe, shin kai ka fi dacewa ka karbi dukiyarka ko kuma ganima za a ko kuma kwatsa ta za a yi a cikin ganima? To shine anan malam yayi babi na musamman. to shine anan yazo mana da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ikara musu yadda na fada zahaba farasul lahu wani dokin sa wato ya kurci shi Ibnu Umar dokin sa ya kurce wanda sababin kurcewar shi wannan doki kamar yadda yake cikin wata riwaya wato an fita fagen daga ne Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wato da ya dokin nashi sai ya huzge shi sai ya kutsa da shi cikin wani zarmu da aka shiga cikin wani zarmu sai dokin ya kado shi da ya kado Ibnu Umar dokin kawai sai ya kubuce sai ya gaba ya tafi to tafiyar da yake so abokan gaba suka ga wannan doki sai suka kale shine yace zahaba farasul lahu wato dokin sa shi Abdullahi dan Umar wani lokaci dokin ya kuce fa akhazahu al-adu wato makiya sai suka kame wannan doki fa zahara alaihi al-muslimuna wato musulmi bayan wani lokaci da suka kai hari ga su waɗannan mushrikai wato sai suka yi rinjaye akan wannan doki na Ibnu Umar da sauran abin da aka samu na ganimar yaki farudda alaihi aka dawo masa da dokin sa aka bashi kayan shi yace fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan ku a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kenan fa zahara alaihi almuslimuna fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farudda alaihi wato musulmi suka yi rinjaye akan wannan doki na Ibnu Umar kenan daga cikin abin da aka ribato a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farudda alaihi aka mayar masa da dokin sa sannan sai yace wa abaqa abdullahu haka wani bawa nashi shi Ibnu Umar bawan ya gudu an gane ko ya gudu falahika birrum wato yaje ya hadu da rumawa fa zahara alaihim almuslimuna muslimi suka yi rinjaye akan su rumawa shine fathu sham da aka yi fathu bilad sham wanda wannan ko ya kasance ne a zamanin Abubakar Allah ya kara masa yadda faraddahu alaihi Khalid ibn al-Walid ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wato Khalid ibn al-Walid Allah ya kara masa yadda sai ya dawo ma da Abdullahi dan Umar wato wannan bawa nashi bawan da ya guje yaje ya hadu da rumawa da musulmi suka yi rinjaye akan su mutanen Rum wannan bawa yana daga cikin waɗanda aka kamu shi Khalid ibn al-Walid shine komandan kin yaki a lokacin nan sai ya maida ma Abdullahi dan Umar bawansa to kaga wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna mana cewa inde wato shi musulmin da aka riba ci wannan wato dukiyar shi kuma ya gane ya tabbatar da hakikanin dukiyar shi ce to wannan ba a kwatsa ta a cikin ganima dawo masa da kayan sa za a yi kamar yadda wato daga cikin magabata waɗanda suka tafi akan haka wato akwai al-Imam Shafi'i da wasu daga cikin malamai suka ce dan haka kasancewar ba a musu waɗanda suke kafirai ba sa mallakar dukiyar musulmi a sababin yin galaba da ita dan sun yi galaba akan musulmi sun wawushe dukiyar musulmi to ba ta nuna wannan dukiya ta zama mallakar su dan haka duk wanda kenan aka huje aka kwato wannan dukiya to zai karbi dukiyar sa sawa'an kafin a raba ganimar yaki ko kuma bayan an raba ko bayan an raba ganimar yaki kaga cewa wannan dukiyar ka ce to anan sai a baka sai dai shi shugaba ya canza maka da wani abu shi wanda aka baki ne a canza masa da wani abu a baitul mali amma tare da cewa wasu daga cikin magabata irin su Aliyu ibn Abi Talib su al-Imam Zuhri da sauransu irin su Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri su suna ganin kwata-kwata ba maganar a dawo maka da wannan dukiya ta ka sawa'an kafin a raba ganimar yaki ko bayan an raba in dai an riga daman an cauke ta shikenan ta riga ta fita daga hannunka wasu daga cikin malamai su ko suna ganin cewa in kafin a raba ganimar yaki mutun ya ga ainihin dukiyar shi to shi ya fi cancanta game da karbar dukiyar sa in ko bayan an raba ganimar yaki ne to dan haka ba zai karbi wannan dukiya sai dai ta hanyar rabo kenan ta fado a cikin raban shi to illa kasancewar dai wannan hadisi hujja ne sawa'an an raba ganimar yaki ko ba a raba ba in dai ainihin dukiyar ka ce da kafirai suka wawushe to idan aka je aka yi galaba akan su aka wawushe wannan dukiya ta ka kai ka fi cancanta da kayanka sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin Muhammad ibn Bashar daga Yahya ibn Sa'id al-Qattan shi kuma daga Ubaydullah ibn Umar al-Umari yake fada cewa Nafi'i ya bani labari cewa lalle Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda anna Abdul ibn Umar wato lalle wani bawa na Abdullahi dan Umar abaka wato ya guje masa falahika min Rum yaje ya hadu da Rumawa fa zahara alaihi Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid wato yayin rinjaye akan shi wannan bawa kenan a cikin abinda aka samu na ganimar yaki lokacin da aka yi galaba akan su Rumawa faraddahu ala Abdullahi sai ya ma dawo ma da Abdullahi dan Umar bawan sa da ya guje ya bashi kayan sa sai ya ce wa anna farasa ibn Umar kuma lalle wani doki na Abdullahi dan Umar ara shi ma ya guje lafazin ara kamar yanda al-Imam al-Bukhari ya fassara mana yace an ciro ta ne ita wannan kalima daga al-ayr idan aka ce al-ayr shine wato al-himarul wahshi jakin jeji shine ake kira ayr kamar yanda yake fada wa wajin kajawfil ayri qabrin qabatuhu bihi dhibu ya'wi kalkali al-muayyali idan aka ce al-ayr shine jakin jeji shine yace ara mushtaqqu min al-ayr an ciro shi ne daga al-ayr sai yace wa huwa himaru wahsh wato jakin jeji kenan ai haraba ara ai haraba ma'ana ya gudu shine yace anna far wa anna farsa ibn Umar lalle wani doki na Abdullahi dan Umar ara wato ya guje masa wanda mun yi bayani game da sababin kucewar dokin kenan kado shi da yayi a cikin wani zarmu falahika birum wato yaje ya hadu da Rumawa fa zahara alaihi wato a zamanin Abubakar kenan a lokacin nan shi Khalid ibn al-Walid yayin rinjaye akan dokin faraddahu ala Abdullahi ko kuma farduhu musulmi sai suka dawo ma da Abdullahi wannan kenan doki nashi tare da cewa ita wannan riwaya ta biyu kenan riwayar Yahya ibn Sa'id daga Ubaydullah ibn Umar ta sha bamban da riwayar Ibn Numayr daga Ubaydullah dan Umar kaga kasancewar ita waccan riwaya ta farko shi dokin da ya kurce ma Ibn Umar wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da ya kurce makiya suka yi rinjaye akan suka canki wannan doki wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne manzon Allah yana raye da musulmi suka je suka yi galaba wannan doki aka dawo ma da Abdullahi dan Umar dokin sa amma shi bawan nashi da ya guje shi kuma wannan a zamanin Abubakar ne bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tare da cewa ita wannan riwaya ta biyu ta Yahya ibn Sa'id al-Qattan sai ya kwatsa cewa da gujewar dokin da gujewar bawan gaba ɗayan su wato wannan a zamanin kenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne an gane ko ya kwatsa su gaba ɗaya kenan bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne domin lokacin da Abubakar Allah ya kara masa yadda ya shugabantar da Khalid ibn al-Walid da aka yi galaba akan su Rumawa to tare da cewa ita wannan riwaya ta uku ta shi kuma Musa ibn Uqba shi kuma daga Nafi daga Ibn Umar Allah ya kara musu yadda sai ya ce annahu kana ala farasi lalle shi Ibn Umar ya kasance akan wani doki yawma laqiyal muslimuna ranar da musulmi suka hadu da abokan gaba su wane ne lokacin da suka hadu da waɗannan kabilu biyu sune Bai da Banu Asad وامير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه ابو بكر واتو شوغبان مسلمي ا لوكاتين نان كوماندان كين ياكين شينه خالد ابن الوليد وندا ابو بكر الله يكرمه سا يدا شينه يا ايكاش فاخذه العدو ابوكان غابا سكا كامي ونن دوكي نا عبد الله دان عمر فلما هزم العدو lokacin da aka karye su abokan gaba aka wawushi duk abinda suka tara na dukiya radda Khalid ibn Farasa Khalid ibn al-Walid sai ya mayar ma da Abdullah dan Umar doke shi to saboda wannan sabani da aka samu shin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne dokin ya kuce ko kuma bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin riwaya ta Yahya ibn Sa'id al-Qaffan da wannan riwaya ta Musa ibn Uqba an gane tare da cewa ita wacce riwaya ta farko ta wato Abdullahi ibn Numair al-Hamdani al-Kufi shi kucewar dokin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne amma shi kucewar bawon wannan a zamanin Abu Bakar ne dan haka shi al-Imam al-Bukhari kenan ya bar baban kenan kofa bude ba tare da ya yanke hukunci ba to illa kasancewar in a zamanin Abu Bakar ne ma Allah ya kara masa yadda da aka samu ganimar shi Khalid ya maida masa dokin sa to ai a lokacin nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma akwai suburcik ba a samu ba wanda ya saba ma Abu Bakar Allah ya kara masa yadda shi ko din lokacin da wani daga cikin sahabbai ya aikata wani abu babu wani wanda ya masa inkari to wannan yana iya zamantowa kamar ijma'i ne nasu to kenan kasancewar hadisin an dan yi sabani akan cewa marfu'i ne ko mauqufi ne shi yasa malam bai yanke hukunci ba dan haka kenan shi al-Imam Shafi'i da wasu daga cikin jama'a suka ce sawa'an kafin a raba ganima ta yaki ne ko bayan an raba inda ya gane ainihin dukiyar shi ne dole a dawo shi da kayan shi sai Imam Malik suka ce kafin a raba ana iya dawo masa amma in bayan an raba ganima ta yaki to wannan sai dai in ya fado a cikin raban sa amma in bai fado a cikin raban sa to ya sha to wasu daga cikin malamai suka ce kafin a raba ko bayan an raba ba maganar a dawo masa باب من تكلم بالفارسية والرطانة kinan wannan kaga yana nuna mana duk lokacin da ba ma kasancewar wato ganima ta yaki Allah ya kiyaye kaddar cewa barawo ne ya saci kayan mutum idan aka zo aka ga wannan dukiya misali ko da ta fado cikin hannun hukuma an ce za a yi wantaranta in dai mutum ya gane ainihin dukiyar shi ce dole a bashi kayan shi an gane ko dole a bashi kayan shi kenan in dai dukiyar mutum ce sawa'an ta hanyar sata aka saci dukiyar shi ko kuma ta hanyar kenan kafirai makiya suka zo suka kwaci wannan dukiya in dai mutum ya ga ainihin dukiyar shi ce to dole a dawo masa da kayan shi saboda wannan da taje hannun shi ba ta zama mallakar shi su kafirai da taje hannun su ba mallakar su bace ba babu man takallama bil farisiyati war ratana wa qaulillahi azza wa jalla wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wa qal wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi qala hadathana amr ibn ali huwa lijahadani قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا حنظله بن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد بن مينا انه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمه لنا وطهنت صاعا من شعير فتعال انت ونفر فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع صورا فهيا هلا بكم قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله هو بن المبارك المروزي أنا خالد بن سعيد ana abihi an ummi Khalid ibn Sa'id radiyallahu anha annaha qalat ataitu rasulallah sallallahu alayhi wa sallama ma'a abi wa alayya qamisun asfar qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sanah qala abdullah wa hiya bil habashiyya hasana qalat radiyallahu anha فذهبت على أبو بخاتم النبوة فذبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلك قال عبد الله فبكيت حتى ذكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسدي العتكي عن محمد بن زياد أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية كخ أما تعرف أن لا نأكل الصدقة واتوانا بابيني واندكي بياني جمد أبندي يزورك من زمان الله صلى الله عليه وسلم نهكن تنين زنجي دياري وانديكي نفارسنجي والرطانة دياران داكي كرنش رطانة منين هكن تن متيني رنغ إرم وانا ياري وانا بابي دمالي يي ردينيكي ga waɗanda suka kafa hujja da wasu hadisai waɗanda suke ba'ifai akan cewa kwata-kwata baya halatta mutum musulmi ya ringa zance da luga wadda take farisiya yare wanda yake na farisanci domin akwai hadisi wanda yazo amma bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cewa wato man takallama bil farisiya sai ya ce zadat fi khubuthihi wa naqasat min murwatihi wato duk wanda yake zance da yare wanda yake na farisanci to wannan yare na farisanci zai dada masa muni da lalaci kuma mutuncinsa wato zai rabu kamar yadda al-hakim ya fitar da hadisi a cikin littafinsa al-mustadrak sai dai shi ma dai hadisi ne ga ifi an gane ku kenan shi wannan hadisi kai wanda muka karanta sannan akwai hadisi wanda shi ma ya fitar da shi wanda daga ibnu umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man ahsana al-arabiyya duk wanda ya kyautata yin zance da yare na larabci fala ya takallamanna bil farisiya kada ya ringa zance da farisanci yace fa innahu yursun nifaq domin yana gadar ma mutun da wato munafirci to duk irin waɗannan hadisai kwata-kwata ba su inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yare wanda yake na farisanci shine yaren mutanen Iran ita ce Faris a wancan lokaci daula farisiya wannan yankin wannan wanda yare ne wanda suna da rubutu suna da komai to shine yace babu man takallama bil farisiya babi ne wanda ke bayani game da wato mutumin da ke zance da yare wanda yake na farisanci warraqana wato da yaren da ake kiran shi raqana menene hukuncin haka shin na halatta ko bai halatta ba shine sai ya ce wa qaulillahi azza wa jalla da bayani game da fadar ubangiji mai girma da daukaka da ke cikin suratul rum shine malam ya ciro mahallu shahid daga cikin ayar waqtilaqu alsinatikum wa alwanikum wanda farkon ayar shine yake cewa wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum in fi dhalika la ayatin lil alimi ubangiji ta'ala yace wa min ayatihi yana daga cikin dalilai masu nuni zuwa kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala da girman kudirar shi shine yace khalqus samawati wal ardi halittar sammai da kasai aya ce mai zaman kanta wadda take nuna kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala da girman sa sai yace waqtilahu alsinatikum da sabawar halashinan ku sabawar yare gaye dai harshen daidai ne sinadarin da aka halicci harshen fashi da wani bambanci dukkan tushen mu daya to amma sai ya zamanto yaran da kake ni ba na fahimta ni yaran da nake kai ba ka fahimta Allah kadai ya san iya adadin yaran da yake doran kasa wannan duka wato aya ce mai zaman kanta mai nuna kadaitar Allah subhanahu wata'ala da girman kudurar shi waqtilahu alsinatikum sabawar yaran ku sai yace wa alwanikum wato da launin jikin ku gaya dai kowa da ka sani daga cikin mu an halicce shi ne daga dugon maniyi wanda yake fita daga tsatsan namiji yaje cikin mahaifar mace har a kwashe wani lokaci Allah subhanahu wata'ala ya halicci abin da yake nihin halitta kowa ta hanyar na akan zo to amma ga launi ya canza wani fari wani baki wani rawaya wani zaka same shi sha kai sai ma ya kasance mahaifiya daya uwa daya uba daya ne amma sai kaga launi ya saba wannan fari ne wannan baki ne wannan duka aya ce wanda take mai zaman kanta shine yace waqtilahu alsinatikum wa alwanikum sabawar halashinan ku ma'ana yaran ku wa alwanikum da launin ku wannan aya ce mai nuna kadaitar ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan anan wannan aya dukkan waɗannan hadisai ba ifai ta ture su tunda yare ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cancanza shi tsakanin bayin shi ba dan komai ba dan gane girman shi da kadaitar shi duk wani yare yare ne duk ɗaya ne ba su da bambanci babu wani yare da yafi wani yare illa larabci kawai shi ma a makasudin da larabci ya fifici duk wani yare domin alqur'ani da larabci ya sauka manzon da Allah ya turo mana balarabe ne amma duk wani yare wanda yake koma bayan larabci i masa zubin goro duk ɗaya ne ba wanda yafi wani amma sabani sai ka gani kamar misali yanzu mu anan wanda baya jin Hausa kawai bagwari yake ce masa to in ka je can su ma gwari wanda baya jin yaran su shi ma bagwari za su ce masa wanda duk wani yare koma bayan larabci shine ake kira gwarinci fa Hausa gwarinci ce kowane yare gwarinci ne duk yaran da yake koma bayan larabci sunan shi gwarinci shine ake kira ajami kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun sai ce wa hadha lisanun arabiyyun mubin halshen da su kafirai suke karkata cewa wai shi ya koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani ya fito yace ma jama'a wai Allah ne ya saukar masa ubangiji ta'ala yace ajamiyun harshe ne ko bagwari gwaranci ne fa yace wa hadha shi ko wannan alqur'ani lisanun arabiyyun mubin yare ne wanda yake na larabci ma abucin fasaha ya za a yi bagwari ya koya ma wanda yake balarabi larabci kuma ya fito ya ce Allah ne ya turo shi kaga akwai tuka da warwara kamar yadda suke rai cewa wani ne ai wanda yake shiga yake karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan alqur'ani yake bashi wato shuta kamar yadda suke fada fahiyatumula alaihi bukratan wa asila ubangiji ta'ala ya musu raddi yace kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard ce da su ubangijin da ke da sanin duk wani abu wanda yake boye a cikin samai da kasai shine ya saukar da wannan alqur'ani shine sannan malin yazo da fadar Allah subhanahu wata'ala wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ayyana cikin suratu ibrahim ubangiji ta'ala yace gabaninka ba mu turo da wani manzo daga cikin manzanninmu illa bi lisani qaumihi face sai da yaran jama'a shi duk manzon da Allah zai turo da yaran jama'a shi Allah yake turo shi li yubayyana lahum domin ya bayyana musu sakon da aka turo shi da shi hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala duk wani manzo in aka turo shi to su jama'ar da yaran su Allah yake turo wannan manzo domin ya bayyana musu sakon da aka aika shi to ai kaga anan babu hikima a ce abinda kake fada su ba sa ji a ce ba sa ji kamar yanda da al'ada ta shiwa gabanin mu sai kaga an zo fa kauye fa za a je amma wai yaren turanci za a yi wanda in an hada mutum 100 a cikin su da kyal a samu dai wanda yake fahimtar turanci kawai idan ka ji ana zo a san ira yana kada ganga ana tabi sai ya zo ya gama zancen duk bayanin da zai yi ba abinda aka fahimta to menene fa'idar sakon da yake so ya ga ma jama'a dan haka hikima in ka zo wurin mutane in za ka yi wannan to kai kokari kai musu bayani da yaran da suke fahimta da yaran da suke fahimta shine ubangiji ta'ala yace ba mu turo wani manzo gabanin ka daga cikin manzannin mu yace illa bi lisani qaumihi faci sai da yaran mutanansa wannan aya ita ce dalili akan wato kamar yadda ake yi anan da sauran kasashe na musulmi shine kashe tsuntsu biyu da dutse daya ma'ana fassara kuduba da aiki domin mutane su fahimci menene ake nihi a isar musu na sako saboda anan in ka tara mutum 100 kalla ka samu ɗaya ko biyu waɗanda suke jin larabcin sosai wanda za su fahimci abinda shi limami yake bayani a cikin kuduba galibi a masallatai in ka samu mutum 1000 sai an yi sa'a za a samu mutum 50 masu fahimtar larabcin tsantsayen da za su fahimci wannan kuduba wannan ita ko dama khuduba sako ne ake famar a gabatar ma jama'a na jan hankali in ma wani abin da ya zama wajibi akan su sun yi sakaki ba sa yi ko kuma wani abu da suke aikatawa bai dace ba ko kuma wani abu da ya faru shine limami zai tattara kamar labarai a cikin sati ya ga dai cikin wani yanayi jama'a suke me ya kamata a janyo hankalin su sai ya tattaro ya binciko ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kalmomi waɗanda suke masu jan hankali yayi kokari ya tsara wata takaitacciyar khutba ya gabatar ma jama'a dan haka wannan aya ita ce dalili akan fassara khutba wato domin jama'a su fahimci abin da yake ne in ma kuma gaba ɗayan khutbar tun daga farko har ƙarshe da yaran aka ma jama'a abinda ya shafi aya ta alkur'ani a karanto larabcin a fasa hadisi shi ma a karanto lafazin a fasa to wannan duka ba laifi khutba ta yi to dan haka dai wannan aya ita ma dai tana nuna mana kenan dukkan waɗannan hadisai na cewa zance da yare wanda yake na farisanci yana gadar da munafirci da abinda ya kama da haka dukkan su wannan ba su inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam sai ya zo mana da hadisin Sa'id ibn Mina yake cewa naji Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda yana fada wato yake cewa kulki ya rasulullahi Jabir yace na fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace masa ya rasulullahi wato ya manzon Allah zabahana bahimatan lana wa tahantu sa'an min sha'ir wato na yanka wata ƴar karamar dabba ta mu kuma na nika wato sa'i daya na sha'ir ma'ana tiyaɗi ta sha'ir an dan shirye wani dan abinci fata'ala anta wa nafar ya manzon Allah kai da wata ƴar jama'a ku zo mu gayya ce fasaha annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya ahlal khandaq manzo Allah ya daga muryarsa sai yake cewa ya ku jama'a ta khandaq lokacin nan ku ana gina ramin khandaq ne manzo Allah yace inna jabiran qad sana asura wato jabir ya dan aikata wani abinci fa hayya halla bikum ku zo mu tafi mu je mu ci wanda kamar yanda zamu iske hadisin nan gaba can cikin kitabul magazi wato lokacin da ake gina ramin khandaq wanda wannan kuma ya kasance ne a shekara ta 4 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ake kira ghazwatul khandaq ko kuma ka kiraye shi ghazwatul ahzab sura ta musamman Allah ya saukar akan wannan yaki wanda kafiran quraishawa ne suka kulla kawance da su da banu gadfan da sauransu da wasu yahudawa aka hade kai na cewa za a kawo farmaki na yaki birnin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa gaba ɗayan su sai an tumbuke su an fitar da su da karfin tsiya taren dangi ne aka yi to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin game da wannan al'amari da suke nihin kullawa cewa ga sunan tafi manzon Allah ya tara sahabbansa ya shawarci su kamar yanda Allah ya masa umarni wa shawiruhum fil amr yaya ya kamata mu yi daga cikin sahabbansa Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda ya bada shawarar cewa ya rasulullahi mu mutanen Farisa ga yadda muke idan yaki ya taro mu ya tardo mu gida kafin abokan gaba su zo mukan yi katar rami mu zagaye garin mu ramun da doki bai isa bai tsallaka bazan Allah ya karbi wannan shawara aka zo aka ringa gina ramun khandak shine a Hausa ake kiran shi ganuwa katar rami ta hanyar da za su tunkaro birnin Madina manzon Allah ya sa ake wannan rami to yin wannan rami ana cikin yin shi sai da suka kwana uku maganar abinci Jabir yace ba mu dandana ba kwana uku an shagala da ginin rami wanda a wannan rana daga cikin rani kun yakin Khandak akwai hadisin da Umar yazo gaf da fadawar rana yana zagin kafiran Qurayshawa yace ya rasulullahi wallahi ban yi sallah ta al'asar ba alhali gaya rana ta kusa fadawa bazan Allah yace wallahi ma sallaitu a yace ni ma ban yi ta ba sai da rana ta fada manzon Allah yayi arwalla da sauran jama'a aka sallaci al'asar sannan kuma aka sallaci magariba to shine Jabir yake fada yace kwana uku yace ba mu ci abinci ba ana cikin wannan rami sai wani katon dutse wanda ake kiran shi kudiya Hausawa suna kiran shi lauye diga wanda in me yasa yana yi daga ya buga diga sai dai ta lauye wanda in ka buga sai dai kaga wuta ta tashi dukkan zaka bantalo wani abu sai dai a hakura a bari in dai ana rami in dai aka tar da irin wannan dutse to sai dai a hakura akai aka kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace ku bani digar ni zan shiga ramu manzon Allah sai ya shiga to lokacin da zai shiga rami da ya dage mayafin shi Jabir sai ya ga duwatsu a kulle a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar yunwa haka suke hikima in yunwa ta yi yunwa mutum sai ya dan kulle duwatsu sune za su dan kara ma cikin nauyi mutum ya ringa dan mekewa manzon Allah da ya shiga cikin wannan rami da ya amshi diga da ya bugi wannan dutse gabaɗaya sai ya zaman tuya shi yashin da baya iya rike kanshi wanda yake kwarara to shine Jabir da ya ga wannan yanayi da gaugawa sai ya nemi izini ya ce ya rasulullahi ba ni izini ya ce zan koma gida zan je gida manzo Allah ya bashi izini yana komawa gida sai yake fada ma matarsa ya ce ra'aytu bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama shay'an ma kana fi zalika sabab yace wallahi na ga wani abu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin shi ya dan fari saboda tsananin yunwa yace wallahi bazan iya haguri ba bazan iya jimrewa ba yace fa indaki shay shin akwai wani abu a gunki tace kwarai sai ta je ta dauko burgami bahun da ake zuba abinci abinda aka samu a ciki gabaɗaya tiyade takni na sha'ir shine sa'i mudu hudu kenan na sha'ir kwaya ce ta abinci yana kama da alkama amma ba alkama bace shi ma nika shi ake ana gurasa da shi sannan da wato wata ila akuya mai mai Jabir Allah ya kara masa yadda ya kada wannan akuya ya yanka wannan sha'ir tiya daya aka nika aka hujjika aka dama fulawar ta fara kumbura bata tashi ba ta tashi dai ba a fara baggasawa wannan nama an riga an sassara an zuba cikin tukunya Jabir sai ya koma sai ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai koma sai matar tashi sai take ce masa to kai mai gida karka kunyata ni ho game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka kwaso jama'a ka gayyato jama'a tace masa in ka je ka rada masa ka ce yazo da el wata jama'a yazo kenan ga dan abinci an shirya masa me za a yi shi Jabir Allah ya kara masa yadda da ya je sai ya rada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi akwai wani dan abinci na shirya ka dan ja mutum ɗaya ko biyu kamar yanda yake cikin wata riwaya shine yake ce masa anta ya rasulullahi wa rajulun aw rajulani, kai da wani ko kuma mutum biyu ka jayo su muzo. A lokacin nan wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yayi farin ciki yayi murna yace ai abincin mutum ɗaya ko mutum biyu ko ai mai yawa ne. Manzo Allah yace masa to abinda za a yi kuma maza ka fada ma matar taka wannan tukunya kar a sauke ta. An gane ko? Ita ma furkin wanda ake gasa gurasa to kar a fara gasawa, manzo Allah yace sai naji. Kar a sauke tukunya ita ma gurasar kar a fara gasawa, manzo Allah yace sai naji. A lokacin nan manzo Allah sai daga murya sai yace ya ku wato jama'a ahlul khandaq, su kuma ahlul khandaq al-muhajirun ne wal ansar kuma sama da mutum dubu. Manzo Allah yace ku zo manzo mu tafi gidan Jabir, Jabir ya shirya abinci, ku zo mu tafi. Aka kwaso gayya aka zo, da aka zo za a shiga manzo Allah sai yake cewa wala tabaqatu, kar ku ringa turayya da juna, kowa yayi a hankali, kowa yayi a hankali. Lokacin da aka shigo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace ina tukunya aka nuna masa tana can akan murhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yaje ya bude tukunyar, da ya bude tukunyar manzo Allah sai tofi sai ya addu'a cewa Allah ya sanya albarka. Yayi tofi yace Allah ya sanya albarka. Wannan gurasa ita ma an dama, an dama fulawa ta tashi. Manzo Allah yayi tofi yace Allah ya sanya albarka. Sannan manzo Allah sai yace ma matar Jabir, yace maza kirawo mai gasa gurasa, a kirawo ta. Manzo Allah yakan kira sai ya bata sai yace mulmula dora, ta dora gurasa ta gasu. Wannan tukunya nama da yake da hu, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kanshi yake tsamowa, yake zubawa akushi akushi da gurasa ana mika ma jama'a, a mika ma waɗannan, a mika ma wannan, a mika ma wannan gaba ɗaya, ko kuma duk da cewa mun rage. Lokacin da wannan gayya ta zo, ita ma ta Jabir sai ta bata rai take cewa yaya za ka yi wannan, kai da nace maka ka rada masa? Sai take yake cewa wallahi yanda kika faɗa haka na yi mishi, shine dai ya gayyato wannan jama'a. To waɗannan tukunyar tana kan murhu, manzon Allah yake tsamo naman a zuba a cikin akushi da miya ga burodin gurasar a ba jama'a. Sai da waɗannan jama'a gaba ɗaya sama da mutum dubu suka ci wannan abinci suka koshi. Sannan manzon Allah sai ya faɗa ga ita matar Jabir yace kuli haza, abin da ya rage ke ma ki ci wa ahadi kuma ki ba jama'a kyauta. Sai yace fa inna nasa asabatkum majaa, jama'a yunwa ta cin musu, a ba sauran jama'a. To wanda wannan hadisi ne wanda yake nuna wato wata mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk da cewa zamu iske hadisin a gaba, anan malam ya zo da hadisin kawai saboda wannan gaba. Shine da yace inna jabiran, wato shine yace inna jabiran kad sana asuran, wato Jabir Allah ya kara masa yadda ya aikata ya dafa suran wani abinci. Idan aka ce sur, lugha ce wadda take Farisiya, abinda ake nihi abinci wanda yake na gayyata, wanda ka shirya domin ka gayyaci jama'a, shine ake kira sur. An gane ko? Biduni hamza. Amma in ka ce sur ya zamanto saura bakiya, kenan sur wannan lugha ce Farisiya. Abinda ake nihi abinci wanda yake na gayyata, abincin da ka shirya domin gayyatar wani, shine ake kira sur. Kaga anan wannan hadisi yana ture waɗancan hadisai bai bai, gaya kalima ce Farisiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi amfani da ita. Shine yace fa hayya halla bikum, kuzo mu tafi. Jama'a suka bi shi aka je. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin wato Ummu Khalid bintu Khalid ibn Sa'id, Allah ya kara mata yadda take fada, ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma'a abi, tace wani lokaci tare da mahaifina naje gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa alayya qamisun asfar, tace a jikina akwai riga wadda take rawaya rawaya. Idan aka ce kamisu, doguwar riga wadda tun daga sama har izuwa kasa, tace asfar wadda take rawaya rawaya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم سي يجي دني سنه سنه قال عبد الله واتو عبد الله بن المبارك سيكي فتا يجي وهي في الحبشية حسنة واتو كلمة سنه سنه واتو كلمة ودى تكيتا متانا حبشا yaran su ne kenan ina ji ko swahiliya ina ji tace shine sai yace hasana ma'anar ta kenan kikkiawa ce ma'ana manzon Allah yana yaba wannan tufafi nata shine yake cewa sana sana ai hasana ma'ana tufafin ki mai kyau ne manzon Allah yake yaba mata ka san shi yaro karami yana son a yaba mishi kayan shi to shine manzon Allah ya yaba mata qalat sai take fada fa zahabtu al'abu bi khatamin nubuwa tace sai na tafi ina wasa da wato tambarin annabta wanda yake kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tambarin annabta annanan kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar misali nama ne kamar wanda ya tsoro haka haka a jikin yake shine sai take wasa da wannan tambarin annabtar saboda daman lokacin su ma yafi ne ake yafawa to kafadar shi ta fito ta ga wannan tambari sai ta je tana wasa da shi fazabarani abi tace babana sai ya kyare ni ya tsawatar da ni manzon Allah sai ya ce da aha ya ce kyale ta ci gaba da wasanta kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ita abli wa akhliki manzon Allah ya ce Allah saki tsohon da wannan riga sannan ya maimaita kuma abli wa akhliki manzon Allah ya ce Allah ya saki tsohon da wannan riga sannan ya hallo ya sake maimaitawa abli wa akhliki wadannan kalmomi guda biyu mutaradifan ne a wajen ma'ana Allah saki tsohon da wannan riga manzon Allah sai da ya maimaita mata so uku shine yace fa bakiyat hatta zakara wato ita wannan yarinya sai ta wanzu Allah ya tsawaita mata kwanukan rayuwa har shi wannan marwaci Musa bin Uqba sai da ya ga wannan riga ya ga wannan ita wannan yarinya sai da ya ganta shi ko Musa bin Uqba a cikin sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ba wanda ya taba haduwa da shi in ban da wannan mata wannan yarinya da haka ake fada a cikin dukkan matan da suka yi wannan zamanin ba wanda ta yi tsawon kwana sama da ita wannan Ummu Khalid a wannan addu'a da manzo Allah ya mata yace Allah ya saki tsoho wannan riga abli wa akhliki to kasancewar wato wannan hadisi malam ya zo da shi saboda wannan gaba kadai da yace sana sana wanda kenan lokaci wanda take habashiya ta mutanen Ethiopia wanda ma'anar sana sana ma'ana yayi ke wannan kikkiawa ne ma'ana wannan tufafi naki kaga wannan shi ma yana nuna mana kenan ba laifi duk wani yare mutum yakan iya zance da shi ba laifi bane sannan hadisi na uku a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada lalle Hassan dan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda akhadha tamratan min tamri sadaqa ya dau dabino ya jefa baki daga cikin dabinai waɗanda suke na sadaka waje ala hafifihi nasa dabinan bakin shi yana tsotsa manzon Allah ya dauke shi kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah ya dora shi kafada kawai sai shi miyau yana bin jikin shi da ya diba bakin shi Hassan din manzon Allah sai ya ga dabino ne na zakka ya dauka yana ci manzon Allah sai ya fada gare shi bil farisiya wato da kalima ta farisanci manzon Allah ya ce kikh kikh wanda lafazin kik kik ma'anar ta tsawatar da yaro ne game da abin da yake nihin aikatawa abin da bai dace ba su a farasanci in aka ce kik kik ma'ana kalima ce wanda ake tsawatar da yaro ga wani abu da yake nihin aikatawa abin da bai dace ba manzo Allah sai yake fada yace masa amma ta arifu anna lana akulu saraka shin ya kai Hassan baka san da cewa mu ba ma cin sadaka kaga wannan yana nuna cewa yaro karami ko da kasancewar shi ba zai fahimci abu ba to ba laifi bane ba a wannan ai masa wannan
yana yaro ne karami amma manzo Allah ya ce shi ya san ma menene halaccin sadaka da rashin wannan amma manzo Allah ya ce masa shin baka san ba cewa mu sadaka bata halatta gare ni domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa wadanda ake kiran su kenan banu hashim Allah ya haramta musu cin sadaka amma sai ya maye musu gurbin da wato kumsi na ganima ta yaki kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada wa'lamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walidhil qurba walyatama wal masakin wabil sabili in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir da Allah ya haramta masa wato sadaka wanda kuma ba bambanci tsakanin sadaka ta wajibi da sadaka ta neman lada domin datti ne kamar yadda lokacin da al-Abbas ibn Abdul Muttalib yazo ya nemi cewa a taimaka masa man a bashi man daga cikin wannan dukiya ta zakka da aka kawo manzo Allah sai ya ce masa yace haba Abbas yace mu yace inna la tahillu lana yace zakka ba ta halatta gare mu sai ya ce fa inna ma hiya wasakhu min awsaqin nas yace dauda ce daga cikin daudukan mutane datti ce to amma Allah sai ya canza masa da ganima ta yaki a shahida anan wannan kalima farisiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maji kanshi al-Hasan na cewa wato ya dena kenan ya tsawatar da shi cewa kikh kikh ma'ana karkaci karkaci nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.